sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 12 ga watan Afrilun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kai wasu har-hare a wasu cibiyoyi guda uku na kungiyoyin bada agaji na kasa da kasa a arewa maso gabashin Najeriya. Kiran ta kira ɗauke wutar lantarki gaba ɗaya a cibiyar Natas ta ƙasar jiya Lahadi a matsayin aikin ta'addancin nukiliya. Sakataren harkokin wajen Amurka ya cicciki China saboda ɗaukan matakai a hankali game da barazanar cutar coronavirus sama da shekara guda da ta gabata.
Kanan labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Dinkin Duniya ta yi Allah wadai da wani harin da 'yan bindiga suka kai a Damasak wanda ya halaka mutane biyar.
Kuma wani gidan da wannan saga shi ma sun kona. Akwai wani gida da shali ya kuma da kuma gidan suna ne ya kashe mutane biyar.
Gwamnatin jihar Jigawa ta fara dakon shawarwarin masana akan rahoton Majalisar Dinkin Duniya kan yiwuwar samun ambaliya a Hadeja da za ta kai ga samawa mazauna wurin matsuguni.
Akwai tituna ma da za mu bayar a yi kwanan nan a cikin garin Hadeja mun dan je kirta zuwa mu samu final report, amma na san da matakai da yawa da muke dauka da mu da gwamnatin tarayya.
Bayan haka Sarfilu Hashim Gumal kuma na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kai wasu har-hara wasu cibiyoyi guda uku na kungiyoyin ba da agaji na kasa da kasa a arewa maso gabashin Najeriya, sai dai babu wani da yi da'awar daukan alhakin kai harin a garin Damasak a ranar Asabar da daddare, amma ana zargin kungiyar masu tsaurin ra'ayi da aka fi sani da ISWAP da kai harin. Kungiyar da ta balle daga kungiyar Boko Haram tana barazana ga 'yan Najeriya cewa ta suka yi masa hari muddin suna taimakon kungiyoyin agaji na kasa da kasa a arewa maso gabashin Najeriya. Daya daga cikin kungiyoyin da aka kaiwa harin ita ce hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway, wacce ta ce an lalata motocin da take amfani da su wajen kai kayayyakin agaji ga fararen hula. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Shugaban nukiliyar Iran ya kira ɗauke wutar lantarki gaba ɗaya a cibiyar Natas ta ƙasar jiya Lahadi a matsayin aikin ta'addancin nukiliya. Ali Akbar Salihi ya ce yayin da suke la'antar wannan yunkurin, Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta jaddada buƙatar fuskantar hukumomin ƙasa da ƙasa da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya akan wannan ta'addanci na nukiliya, a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar. Salihi bai ɗora zargin kai harin akan kowa ba. Gidan talabijin na ƙasar ya ba da rahoton matsalar game da layin rarraba wutar lantarki na Natas 'yan sa'o'i bayan fara aikin samar da wadataccen makamashin uranium. Kakakin hukumar makamashin nukiliyar Iran Behruz Kamalbandi ya ce lamarin bai haifar da asarar rai ko gurɓata ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka ya cicciki China saboda ɗaukan mataki a hankali game da barazanar cutar coronavirus sama da shekara guda da ta gabata. Yana mai cewa hakan ya haifar da mummunan sakamako mara kyau a faɗin duniya, wanda da sun ɗauki mataki cikin sauri da abin ba haka yake ba. Anthony Blinken ya shaida shirin Meet the Press na gidan talabijin na NBC cewa na ganin China ta sani tun a farkon bayyanar COVID-19 cewa ba ta yi abin da ya kamata ta yi ba kan lokaci, da ba da dama ga masana na duniya lokacin da cutar ta ɓarke da kuma ba da cikakkun bayanai. Babu wani martani nan take daga China game da kalaman Blinken. Shi ma tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya kasance mai sukan matakin da China ta ɗauka. Yana yawan amfani da kalamai kamar China flu ko kung flu don bayyana cutar.
Kafin Baballe ya kawo sauran labaran duniya. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ake kira OCHA a takaice ta yi Allah wadai da wani hari da wasu da ake zaton cewa mayakan Boko Haram ne suka kai a garin Damasak a ranar Asabar, wanda ya yi sanadiyyar mutuwar wasu mutane da kuma barnata dukiya masu ɗimbin yawa. daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Wata sanarwa da kungiyar majalisar dake duna ta aikiwa manema labari dake dauke da sa hannun Mr. Edward Kalon wanda ya kasance coordinator kungiyar a Najeriya ya bayyana cewa mun da matuka da irin wannan hari da ƴan bindiga suka kai kan fararen hula da kuma suka sa rayukan mutane cikin hatsari. Wannan hari na yammacin Asabar a garin Damasa kakan waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu har guda uku ya nuna cewa waɗannan daga ya suka kai wannan hari da har ma suka kona waɗannan wurare ko kuma sace abubuwan da ke ciki. Wannan abin damuwa ne matuƙa, don hakan yana shafan agajin da aka baya fararen hula ne. Mr. Kalon ya ce wannan harin zai rage irin agajin da muka kai Damasa, kuma zai shafi kimanin mutane 8,800 ne, wanda yanzu hakan wannan rikici ya daidaita da kuma wasu mutanen 76,000 da kuma yanzu hakan ke samun mafaka a gidajen ƴan uwa. Ya ce ya kamata waɗannan ƴan bindiga su daina kai hari kan fararen hula da kuma ma'aikatan jin ƙai. Mr. Kalon ya ce akwai wasu mutane 6,400,000 da wannan rikici ya daidaita, wanda yanzu hakan wasu su ke samun mafaka a gidajen ƴan uwa. Don haka ya kira da masu ruwa da ke da su cigaba da taimaka musu don taimaka waɗannan mutane don samun cigaba da gudanar da rayuwansu. Ita ma hukumar luwa da 'yan gudun hijira na ƙasar Norway ta fitar da nata sanarwa kan wannan hari da aka yi wa ofishinta a garin Damasak, wanda daraktanta na ƙasa Mr. Eric Barton ya rattafa hannu. Ya ce waɗannan 'yan bindiga sun kai hari kan ofishinsu da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya, inda suka kwashe dukkanin kayayyakin amfani sannan kuma suka banka wa ofishin nasu wuta. Kuma wannan shi ne karo na biyu cikin watanni biyu da ake kaiwa ofishin nasu hari a arewacin Najeriya, kuma shine karo na hudu da ake kaiwa ofishin nasu hari a garin Damasak. Mr. Eric ya ce abin godiya ga Allah shine dukkanin ma'aikatansu guda biyar da ke aiki a wannan gari sun samu sun tsallaka, kuma ba wanda aka ji rauni, sai dai an kwashe kayayyakin nasu da motocin da suke amfani da shi. Don haka mai Allah wadai da wannan hari, mun zo ne don mu taimaka musamman ma mutane da iyalan da suka shiga wani hali na kuncin rayuwa sakamakon wannan tashin hankula da ke faruwa a arewa maso gabacin Najeriya. Na dai samu zanta da wani tawari ta ruhu da kuma ya kasance dan garin nan da Masaka. Ga abin da ke cewa game da harin na ranar Asabar.
Ga tayan wannan da motan su biyar na NRC da kuma wani gidan lawan na saga shi ma sun kona. Akwai wani gida da tele ya kuma da kuma gidan suna ne ya kashe mutane biyar a gidan da office na NRC shi ma na NGO ne.
NGO duk sun kona.
Sai suka kona wani gidan lawan.
Gidan lawan.
Wani lawani ne na saga.
Haka zalika ita ma jaridar PR Nigeria ta wallafa cewa waɗannan mahala sun arce da motar ambulance da kuma motocin kiran jeep, kuma sun kone gidan babban ɗan sandan da ke garin wato da ake kira DPO da wani mai sarautar gargajiya da ofishin NRC, kuma sun ma wasu mutane guda biyu kan rago wanda ba a san ko su wane ne ba a halin yanzu. Wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Borno ke cigaba da kokarin maida ƴan gudun hijira zuwa garuruwan nasu na asali, wanda kuma yanzu hakan ke cigaba da fuskantar munanan hare-hare. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya.
Masu sharhi sun ce damuwar da India ke da ita kan medda sojojin Myanmar saniyar ware waɗanda suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu a ƙasar zai ƙara kusantar da ita zuwa ga cana, kuma fargabar rashin zaman lafiya a ƙasar da take da iyaka ya sanya New Delhi ta mai da hankalin yadda za ta magance rikici na gwamnati a can. Amurka da sauran ƙasashen yammaci sun ƙaƙaba takunkumi don matsa lamba ga sojojin Myanmar, wanda ya haifar da mummunan murƙushe masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya da ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tun lokacin da aka hanɓar da shugaba Aung San Suu Kyi. Masu sukan lamirin sun yi tambayar dalilin da ya sa India, mafi girman mulkin demokuraɗiyya a duniya, ba ta yi Allah wadai da mulkin sojin ba. Amma masu sharhin na cewa New Delhi ta yi imanin takunkumi ba zai iya zama hanyar da zai magance rikicin ba. A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya gana da takwaransa na Isra'ila Benny Gantz a ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya kai a ƙasar ta gabas ta tsakiya. Austin ya shaida wa manema labarai cewa mun tattauna kan batutuwan tsaro da suka hada da shirin Isra'ila na samun tsaro na dogon lokaci da kalubalen tsaron yanki da kuma goyon bayan Amurka na kokarin daidaita alaka da ke tsakanin Isra'ila da Larabawa da kuma kasashe da ke da rinjaye musulmi. Austin ya kara nanata kudirin Amurka na kulla kawance mai karfi tare da Isra'ila, kuma ya bayyana cewa ziyarar tasa tana zuwa ne jim kadan bayan ranar tunawa da kisan kare dangi wanda ake girmama rayukan Yahudawa miliyan 6 da suka rasa ransu a yakin duniya. Mutane fiye da miliyan 135 suka kamu da cutar corona, sannan miliyan 3 suka mutu sanadiyar cutar, a cewar alkaliman cibiyar nazarin cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins. Akwai alamun gajiya daga cutar da kuma tagayyara sanadiyar kulle. China ta ce tana duba yiwuwar amfani da allurar rigakafin da aka kirkira a wasu kasashe ta kuma hada da su da allurar rigakafin da aka samar a kasar China don bunkasa ingancin allurar rigakafin ta China. Wani babban masanin kiwon lafiya na kasar China a kwanan nan ya faɗa a wani taro cewa dole ne jami'an kiwon lafiyar jama'a su yi la'akari da hanyoyin da za a magance matsalar rashin inganci sosai ga allurar rigakafin da ake da su. Yana mai ambato Gaofu, shugaban cibiyar yaƙi da cututtukan kasar China, a cewar bayanan wata kafar yaɗa labarai ta kasar China, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito. A jiya Lahadi, India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da coronavirus 10,732 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. India ta bi sahun Amurka da Brazil wajen yawan kamuwa da kwayar cutar da mutane miliyan 13.3. Amurka na da waɗanda suka kamu da cutar miliyan 31.1, yayin da Brazil ke da miliyan 13.4.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Jigawa a Najeriya ta ce tana dakon shawarwarin ƙwararru akan rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa, inda ta buƙaci mahukunta su sauyawa garin Hadejia Matsuguni saboda barazanar ambaliyar ruwa da garin ke fuskanta a kowace shekara. Mahmud Ibrahim Kwali na dauke da rahoto akan haka.
Rahoton binciken wadda kwamitin ƙwararru akan sauyin yanayi da sha'anin muhalli ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya suka fitar ya sashen cewa ambaliyar ruwa za ta mamaye garin Hadejia baki ɗayansa nan da shekaru biyu masu zuwa. Da haka akwai bukatar mahukunta su ɗauki matakan sauyawa Hadejia Matsuguni domin kare rayuwa da dukiyar al'umma. A sashen ƙwararrun wadda aka yi amfani da hanyoyin kimiyyar fasahar zamani ya lura da tsananin ambaliyar da ta wakana a Hadejia a bara da ma sauran garuruwa da ke kan hanyar kogin Hadejia Jama'are da kuma Kumadugu zuwa tafkin Chadi. Sai dai a karan farko gwamnan Jigawa Badar Abubakar ya magantu dangane da wannan rahoto.
Mun ji rahoto, mun yi bibiya, kuma wannan rahoto tsohon rahoto ne na shekara da shekaru da aka yi wanda aka fitar yanzu, sannan mun sa gwanaye wato expert su sake duba mana wannan abubuwan, don akwai tituna ma da za mu bayar a yi kwanan nan a cikin garin Hadejia mun dan jirkirta zuwa mu samu final report na wayannan expert din. Amma na san da matakai da yawa da muke dauka da mu da gwamnatin tarayya akan yanayin ruwan da ya taho da tun daga Tiga ya biyo ya ratsa Ringim ya tafi har Hadejia ya shiga Yobe State. To wannan ruwa a yanzu aka fi daga gamanta su ana yashe magudanar, ana dada buɗa shi, sannan muna duba yiwuwar yin barajis ko dam-dam a wurare da ruwan ya taho da hauka zai taru ya rage masa karfin tafiya.
Madam Aisha Zakari guda ce cikin ƙwararru da ke aikin bada shawarwari ga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta jaddada bukatar aiki tare a tsakanin masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Ni ina ga idan aka haɗu gaba ɗaya da Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Jigawa kuma of course gwamnatin Najeriya da kuma a ce ƙwararru daga ɓangarori daban-daban da kuma wasu daga cikin a ce representative na grassroots, ina ga za a samu kyakkyawan mafita. Ba sabon abu bane, akwai garuruwa da yawa da gwamnati ta kare garin saboda wasu dalilai haka. Magana ce ta kullum ita UN abinda take so shine tana kokari ta negotiating ne kamata a yi wanda yake za a samu kyakkyawan mafita ga mutane da kuma al'umma.
A wata gajeriyar kasida da ya wallafa game da wannan rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya akan makomar Hadejia, Architect Aminu Kani ya ce daukar matakan kare Hadeja daga albarazanar ambaliyar ruwa ita ce mafita kawai, amma ba sauyawa garin matsugunni ba. La'akari da dimbin kayayyakin al'adu da kadarorin gwamnati da naɗaɗɗikun mutane na biliyoyin naira da ke garin Hadeja a yanzu. Sai dai gwamna Badar Abubakar na cewa ko da yake batu ne na amfani da ilimin kimiyya, amma lissafin kalkuleta ne kawai zai fayyace matakin da gwamnatin Jigawa za ta ɗauka bayan karɓar rahoton ƙwararru a kan wannan lamari.
Za mu buga abar mu gani ta da Hadeja ne ya fi mana riba ko embankment ko kuma wani tsari kwarekwa wanda za mu janye ruwan ya bi ta wani wuri, sai mu lissafa mu ga nawa zai kama yin wannan, sannan canjawa Hadeja wuri kuma nawa zai kama, sai mu ga wanda ya fi sauki.
Alhaji Badar Abubakar kenan gwamnan jihar Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya, wanda a yau za mu ci gaba kan batun korafin wani bawan Allah a jihar Jigawa da yake ganin wata babbar kotun jiha bata dauki hanyar yi musu adalci ba a shari'ar da ake yi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A makon da ya gabata ne muka kamo korafin Abdullahi Muhammad dake garin Hadin a karamar hukumar Kaugama ta jihar Jigawa, wanda yace tun shekarar 2019 ne wasu mutane suka yi garkuwa da mahaifiyarsu har sai da suka biya kudin fansa naira miliyan 5. Daga bisani, jami'an tsaro sun gudanar da bincike tare da kama ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da yin garkuwar, mai suna Ahmed Isa. Bayan gurfanar da Ahmed Isa gaban wata babbar kotun jiha da ke Dutse ƙarƙashin kulawar mai shari'a alƙali Abdullahi Yalwasliman, mutumin da ake zargi ya nemi beli, wanda hakan ya sa alƙali Abdullahi Yalwa ya shimfiɗa masa wasu sharuɗa da ya kamata ya cika kafin ya samu beli. To sai dai bayanan kotun da Abdullahi wanda aka yi garkuwa da mahaifiyarsa ya gani, ya lura cewa sharuɗan belin ba su cika ba, kuma an bayar da belin Ahmed Isa. Lamarin da ya sa waɗannan iyalai suka rasa ƙwarin gwiwar da suke da ita ga kotun da kuma zargin babu adalci a lamarin. Kan haka ne a makon da ya gabata muka yi alƙawarin ziyartar ofishin alƙalin alƙalai na jihar Jigawa domin jin matsayarsu kan wannan batu, kuma mun ziyarta inda alƙalin alƙalai na Jigawa Justice Umar Maigari Sadiq ya nuna cewa shari'a sabanin hankali ce, kuma ya ɗauki alƙawarin bibiya tare da tabbatar da adalci a shari'ar.
To bincikenmu ya nuna cewa alƙali ya ce a miliyan 5, a rekod ɗinsa miliyan 5, aka zo cike bail bond ma an sa miliyan 5, amma a rantsuwarsu ta kotu cewa suna da wannan kaddara, kuma sai aka sa ai miliyan 2, a miliyan 2 suka tsaya masa
maimakon
miliyan 5. Saboda haka shine wannan ne inda aka dan samu wani abu, wanda ko wannan harkar aiki kowa zai iya yin wannan mistake. Kuma tunda record ake amfani da shi na alkali wanda ya rubuta, ai shine mafi abin nan inganci. Wannan an kirawo wanda suka kula da wannan takardu, suka aka cike a gabansu, sun ce gaskiya mistake din su ne, aka sa miliyan 2,
sun amsa cewa
kuskurensu ne, aka sa miliyan 2, wanda mun kuma a wurinmu wannan normal harkar aiki wannan an yana aukuwa a ko'ina. Saboda haka mu a ciki yanzu mun san idan gyara ne kudin sai dai a kira wannan a gyara a mai da shi miliyan 5. wanda ko da ba a yi ba bana jin zai janyo wani abu da a cikin case din nan wanda za a zai zama laifi a gare su
wato kaman ba shi da wani ba zai wani tasiri
ba zai yi ba saboda idan dai dama miliyan 5 din nan fa ba za ta taso ba fa sai rinda wannan mai wanda ake tuhuma bai zo kotu ba ko kuma ya gudu an neme shi an rasa to shine za a ce saboda idan ma dan bai zo ba sau daya ana ƙara ba su lokaci a ce to an sa rana kaza
dan yi uzuri
ayi uzuri a ce ku kawo shi rana kaza idan suka zo aka ba su dama suka zo ni sau daya ko sau biyu to anan kotu kuma za ta yanke abin nan ko su biya wannan abin da suka dauka ko kuma wani mataki na shari'a akan su
to akwai kuma a cikin korbe yake cewa kamar a cikin takaddun baya ga maganar miliyan 5 din nan kamar babu wato commissioner for oath din wata rantsuwar commissioner kamar akwai inda commissioner for oath yake rattaba hannu shi ma kamar ba a sanya hannun ba to shi ma kenan idan haka ne ba zai wani tasiri ba ga madaki sun
wato yadda suka yi mun bayani wannan information din
na
bayanai da aka yi akan form din ya cika nan gaba saboda haka shi commissioner bude shafin gaba yayi so yadda aka tabbatar mun an yi commissioner ya sa hannu aka
na'am da shafin farko ya cika bai zarata ba hannu ba
sai da ƙarshen sai da aka buɗe shafi
na gaba
kuma ya yi wannan an riga an sa hannu
wani muhimmin al'amari akan batunan ranke da ɗaya shine wato musabbabi ko dalilin ma da ya kawo zancen ma maganar belin zamu kalla wasu suna ganin kamar wato jinya irin ta wala Allah basiru kamar ba ta da wato girman da za a ce ma an zo wannan batu musamman la'akari da akan abin da ake tuhumar shi wannan bawan Allah a kansa zancen kidnapping ba sani ba ko ranka ila kai mana ƙarin haske don mutane su fahimci cewa jinya ko wace irin cewa takila alƙali na da dama bisa dokoki da ƙa'idodin tafiyar da aikin kotuna
ban ce jinya ko wace ba amma akwai jinya kowa duk wanda ya san ciwon basir ya san ciwo ne wanda zai hana mutum zai iya daukar rayuwar mutum ma saboda haka ya kai kuma da koyaushe idan aka ce alƙali yana da damar yayi to shine shi kadai ne zai kalli mutum ya ga ya ko ya dace yayi masa ko bai dace ba yanzu idan a titi ne wani idan ka gaya masa ba zai yadda ba amma ni ina shari'a amma ni yanzu da ka fada na zan yadda alƙali shi ne ya yi amfani da hukuncinsa ya duba ya ga wannan ya kai yayi kuma yayi
kar dai a ƙarshe za mu iya cewa misali duk wannan kura da aka dago binciken ku ya nuna tunda zancen waɗancan record shi ma ka ce bai da tasiri sannan kuma zancen basir wato hurumi ne na alƙali ya yanke abin misali a ɓangaren ku babu wani abu da kuka gano na kuskure daga ɓangaren shi alƙali tunda wancan zancen alƙalima ma'aikatan kotu ne suka yi kuskurensa
gaskiya alƙali ba ka iya zaunawa ka ce alƙali ya yi laifi sai babbar kotu ta gaban inda yake ita ce kamar yanzu court of appeal ce za ta duba shari'ar da ya yi ta ce akwai kuskure a nan amma a zaman nan wanda ake yi na hulɗa kamar irin wannan ba za ta yiwu ba wani body ko wani mutum ya ce a alƙali ya yi kuskure
har ita misali JSC da ita Chief George yake shugabanta misali
har ita idan ta yi idan ta gano shi ne za ta aika NJC NJC ta bincika ta yi hukunci akan alƙali a nan ta jiha Judicial Service Commission tamu ta jiha ba ta da hurumin ta yi hukunta alkali sai dai NJC ta Abuja ita ce za ta yi wannan
ran kare dai akan wannan batu menene matsayar ofishin babban jojin jigawa
matsayar mu anan shine za mu ci gaba da biyar wannan abun nan da korafi da masu korafi suka yi har sai mun je karshe mun diddigo duk inda duk wanda yayi laifi a ciki an gano waye kuma a yi masa hukuncin da ya dace a kansa
to kenan zamu bi babban ofin babban joji ba shi kenan watakila
insha Allah
tantance abubuwa za a sanar da mu
insha Allah mun yi alƙawari sanda muka gama wannan a matsayinmu nan anan mun kuma zamu sanar ce ku ga abin da ga inda hukunci ya tsaya ko hukunci sai ya tafi Abuja eh insha Allah
alƙalin jihar Jigawa kenan Justice Umar Maigari Sadiq kan korafin shari'a ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da yin garkuwa da mahaifiyar Abdullahi Haɗin masu sauraro kamar yadda wannan fili ya saba za mu koma gefe mu kuma saka ido kan wannan shari'a haka kuma idan Allah ya sa dare da lafiya za mu sake dawowa domin sanar da ku yadda ta kaya yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfi da Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin mu kasance lafiya
to madalla a gaida Sarfi da Hashin Gumel yanzu kuma ga wannan sakon
Shekara daya kenan da barkewa annobar coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yarda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba
sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu murya Amurka duniya a tafin hannunku
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo labaran duniya amma wannan karon a takaice
Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kai wasu harhara wasu cibiyoyi guda uku da kungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa a arewa maso gabashin Najeriya sai dai babu wani da ya yi da'awar ɗaukan alhakin kai harin a garin Damasak a ranar Asabar da daddare amma ana zargin kungiyar masu tsauraran ra'ayi da aka fi sani da ISWAP da kai harin kungiyar da ta balle daga kungiyar Boko Haram tana barazana ga 'yan Najeriya cewa ta saka musu hari muddin suna taimakon kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa a arewa maso gabashin Najeriya Shugaban nukiliyar Iran ya kira dauke wutar lantarki gaba daya a cibiyar Natanz ta kasar jiya Lahadi a matsayin aikin ta'addancin nukiliya. Ali Akbar Salihi ya ce yayin da suke la'antar wannan yunkurin, Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta jaddada buƙatar fuskantar hukumomin ƙasa da ƙasa da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya akan wannan ta'addanci na nukiliya, a cewar gidan talabijin din ƙasar. Salihi bai dora zargin kai harin akan kowa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka ya cicciki China saboda daukan mataki a hankali game da barazanar cutar coronavirus sama da shekara guda da ta gabata yana mai cewa hakan ya haifar da mummunan sakamako mara kyau a fadin duniya wanda da sun dauki mataki cikin sauri da abun ba haka yake ba Anthony Blinken ya shaida a shirin Meet the Press na gidan talabijin na NBC cewa na ganin China ta sani tun a farkon bayyanar COVID-19 cewa bata yi abin da ya kamata ta yi ba kan lokaci da ba da dama ga masana na duniya lokacin da cutar ta barke da kuma ba da cikakkun bayanai masu sharhi sun ce damuwar da India ke da ita kan yadda sojojin Myanmar saniyar ware waɗanda suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu a ƙasar zai ƙara kusantar da ita zuwa ga China kuma fargabar rashin zaman lafiya a ƙasar da take da iyaka ya sanya New Delhi ta mai da hankalin yadda za ta magance rikici na gwamnati a can Amurka da sauran kasashen yammaci sun kakaba takunkumi don matsalan ba ga sojojin Myanmar.
Masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan gidan Dikko a Yalwa Kumasi na rasuwar Hajiya Fatima Toma. matar margayi tsohon wazirin Kumasi Alhaji Muhammad Dadiko wanda za a yi addu'ar ta yau din nan an jima kadan a Yalwa Kumasi to Allah jikanta da rahama da sauran magabata baki da yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Diodone wanda ya bada umurni da ma injiniya mu na wannan safiyar Baba Yako Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum.